sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na am sautin tambayoyi salamu sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku tambaya mana malaman addinin Islama wai shin ta ina laifi ya samu asali ne kuma zamu so sanin wai shin wajibi ne ga kowanne dan adam a auren addinin Islama mai tambaya Sani Gulle Kamfala Malam Madori jihar Jigawa Najeriya za kuma a ji ci gaban ansar tambayar nan mai cewa salamu alaikum biyoyi Hausa shekarun baya kun taba bada tarihi mai ban sha'awa na kofofin Kano ni ma ina so a bani cikakken tarihin kofofin menene dalilin yinsu doshi aka yi su mai tambaya idan an tuna shi ne Sama'ila Abubakar Kano to bari mu fara da ansar tambaya kan laifin aure a musulunci idan mai tambayar Malam Sani Gulle Kamfala da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu an dace mun samu shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma wakilin malaman Bauchi Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ansa tambayar kamar haka
alhamdulillahi kamar yadda masu tambaya Malam Sani Gulle Kamfala Malam Madaurin jihar Jigawa da sauran masu sauraro dangane da abin da ya shafi wato laifi ko kuma matsayinsa a addinin musulunci to bisa ka'ida na shari'a a ka'ida shine na farko dai shi miji wato ma'auri shi zai bada sadaki shi kuma sadakin nan tun daga abin da yake mai daraja mai amfani wanda za a yi amfanuwa da shi a matsayin sadaki mafi karancin sa shine 1/4 na dinar sannan kuma mafi daukakan sa shine ba kayyade ba koda a ce za a biya miliyan 1 ne ko miliyan 2 ko kuma fiye da haka to babu laifi shari'a ta yadda sai dai kawai auren da yake mafi alkhairi shine wanda aka yi sassauci sadakin sa ya zamo kadan kuma mai amfani sannan kuma mai albarka sannan idan muka dubi dangane da dabi'a da kuma al'ada na kowace irin al'umma wato zamu ga cewa abin da ya shafi laifi idan ma'auri ya kawo ko ya biya sadaki a wasu gurare zaka ga shi zai hada ainihin akwatuna wanda ya kunshi kayayyaki da kayayyakin shafe-shafe da takalma da sauran kayayyakin da ake bukata wato ita amarya take bukata sannan kuma har yanzu shi zai sama mata gurin zama da kuma ainihin wato muhalli da kulawa da lafiyarta da dawainiyarta wannan duka shari'a ta yadda da wannan ma'ana bayan ya biya sadaki da kulawa da cin abincinta shan abin shanta lafiyarta iliminta da kuma duk abin da take da bukata to ya zama wajibi daga ran da aka daura musu aure ya tashi daga kan ainihin iyayenta ya koma gare shi wanda koda ba shi da kansa yazo wajen karban auren ba wajibi ne wakilansa su sanar da shi ga ka'ida da kuma sharadin da aka yi gurin wannan aure sannan abin da ya shafi su kuma bangaren mata wanda yawanci inda ake samun matsala kenan zaka ga miji ya bada sadakin da bai taka kara ya karya ba alal misali a ce ya bada naira 50,000 ko 100,000 ko 200,000 sannan ya zaci cewa matar za ta taho masa da kujeru da gado babba da katifa da kuma ainihin wato kayayyaki na more rayuwa kamar su talabijin da makamantansu har ma da abinci da man girki da taliya da sauran abubuwa da inda duk mutane suke kasancewa suke ci ko suke amfani da shi to anan shi asalin idan aka yi ittifakin laifin yana cikin sadaki to wannan ba laifi bane ga shari'a ma'ana aka yi lissafin cewa bukatar da zai saya wa matarsa abin da ya shafi akwatuna guda 10 ko guda 5 ko guda 2 ko guda 1 gurgudan karfinsa shine aka yi lissafi zai kai naira kaza ko naira miliyan kaza ko dubu kaza to in ya dauka duka a matsayin sadaki an hada komai da komai wannan ba laifi bane a shari'a amma idan ya biya sadaki ya tanada mata gurin zama sannan kuma ya tanadi duk wani abin da ya shafi tunda shine ake da bukata ya tanadi hatta garin da za su kwanta ba iyayenta ba to in yayi waɗannan abubuwa to shari'a ta yadda da wannan amma idan yayi abin da yake bayan sadaki kuma ya biya wasu kudade ko kuma misali wasu matan kafin ayi auren a biya sadakin za a ce wannan kudin na gani ina so ne ayi wasu kaidoji kowace kasa da irin al'adarta sannan kuma wasu bayan sadakin da wannan kudin na gani ina so din to zai wani laifi kuma wanda laifin ma komai karancin karfin sa da dukiyar sa a wasu gurare rashin yin laifin mai yawa yakan iya sa auren ya zamo bai armashi ba to kaga in aka yi haka an saba wa shari'a amma abinda aka sani shine kada a sa ƙarya cikin al'amarin aure sannan kuma a sani aure abu ne wanda ake yin shi wanda yake na har abada ba na jin dadin rayuwar duniya ba kawai domin wacce duk zaka aura ba fata kake ka aure ta ko rabu ba alabashi sai dai in abin da ya gito wanda ba makawa sai an yi shi na rabuwa din kenan fata ake dama in aka yi auren a samu zuriya in aka samu zuriyar nan ana tare har zuwa ƙarshen rayuwa wato ma'ana mutuka raba dan haka duk abin da ya shafi abin da zai kawo matsala saboda al'ada ba addini ba to shari'a kullun tana kore shi ga zamantakewar mutane kenan idan laifin nan ya zamo wato kaman garkuwa ne wajen yin auratayya da kuma kulawa da kuma zamantakewa kikkiawa tsakanin ma'aurata to bai dace a yi shi ba sai dai abin da ya zama wajibi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ainihin wato aure sai da wali da sadaki da kuma shaidu adalai sannan kuma abin da ya shafi kari shine siga da kuma muhalli wato ma'ana ga mijin ga matar sannan kuma ga mai karba ga mai bayarwa sannan kuma ayi bayanin cewa a wannan na auren masa kuma ya karba to waɗannan sune abin da suka zama wajibi a aure sannan kuma koda a ce ana buƙatar cewa shi namijin ya kula da dukkan abubuwan da muka ambata a baya abin da ya shafi a wajen zamanta da wajen kwanciyanta da abin da za ta ci da kulawa da lafiyarta da iliminta to koda a lokacin bai da shi ga shari'a an yarda matukar mai kokarin nema ne ko kuma yana da shi amma babu abun a hannunsa ana iya ainihin wato yin auren akan zuwa lokaci kaza zai yi mata wannan amma in ba a gina wata ka'ida ko wani alƙawari ba yayin daurin aure to yin laifi bai zama dole ba sai dai kawai abin da ya zama wajibi abin da zai tsare wa matarsa mutunci in da maimakon yayin laifin a akwati 5 ko 10 to in ya samu turamin sana'a tamfa ko kuma yadi ko kuma duk irin tufafin da suke sawa a yanayin bangaren su akalla wanda za ta yi sallah da shi koda guda ɗaya ne to wannan musulunci ya yarda domin ba a kawo waɗannan sharuɗa ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine wanda duk ya zo nema a wajen ku na diyar ku da aure matukar kun yarda da ainihin wato ɗabi'ar sa da kuma addinin sa to ku auren masa idan kuma kuka bari laifi ya zamo shine mai gittawa tsakani yaya matsayin sa wani laifi zai yi to barna za ta faru a bayan ƙasa mai yawa da kuma ainihin fitina dan haka a kiyaye duk abin da zai zubar ma da aure mutunci da kuma kima a dubi darajar auren ba abin da za a samu sakamakon auren ba sannan da yawa zaka ga ana yin laifin a lokacin aure laifin na karewa to an shiga tsalla-tsalla kuma tsakanin ma'aurata dan haka kowace mace tana zuwa gidan mijinta ne da arzikinta sannan kuma kowane taliki yana zuwa duniya ne da arzikinsa dan haka zaka iske da yawa wasu ba a yi musu laifin ba amma kafin shekara ta kewayo bayan sun yi aure zaka ga Allah ya wadata mijin da matan da arziki fiye da abin da wacce aka yi mata laifin wata kuma an yi mata laifin karshe ba za a shekara ma ana zaune gidan auren ba sai kaga da yake don ƙarya da kuma duniya aka gina auren akai zaka ga auren ya samu matsala da kuma tangarda saboda haka a bi ka'idar shari'a ta ainihin takaitawa ga wanda zai aurar da kuma wanda zai aura shi wanda zai aurar wato ma'ana ya takaita sadaki don neman albarkacin wannan auren shi kuma wanda zai aura kada ya tsammaci cewa ba mace ya aura ba kaya ya aura da kuma gara su kuma kasu dauka cewa laifi suke bukata ba zaman lafiya da kuma ingantacciyar aure ba a gidajen mazajen su dan haka muna fata Allah ka zaunar da mu lafiya kuma ka hada mu da ainihin iyalanmu akan kyakkyawar manufa zuriyar mu Allah ka yi mata albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Sama'ila kan kofofin Kano idan an tuna wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo ansar ne daga Professor Tijjani Muhammad Daniya da sashen tarihi na Jami'ar Bayero ta Kano wanda zai dora daga inda yake cewa
a takaice da fara gina kofofi a Kano shekara 1023 kenan ko da 24 domin sarkin da ya fara gina kofofin Kano ko ce kofar Kano shine sarki Gijimasu wanda ya rayuwarsa a karni ta 1095 zuwa 1134 kuma kofofin da ya fara ginawa bangaren da ya fara ginawa cikin shine kofar Mazdugal sai kofar Ruwa sai kofar Adama sai kofar Waika sai kofar Kansakali sai kuma kofar Tuji ita ce kofar Wumbai kofofi shi da ya fara ginawa sai a lokacin ɗansa wato sarki Yusa Saraki da ake cewa Yusa Saraki shi kuma da ya zo sai ya ga Kano ta fara daɗa bunƙasa to inda Gijimasu ya tsaya sai ya haɗa da kofar Kawo gari da kuma kofar Tuji sai ya haɗe wajen wato kofar da kofar Kansakali sai ya taho ta nan wajen goren dutse ta inda yanzu ake cewa wajen gidan tsohon gidan mahaukata nan yanzu a cikin gari yake to ta nan ina makabartar nan da ake cewa ta goren dutse to ai wannan ramin da ka gani to ai dai rami ne na Badala
makabartar an dolo
eh makabartar an dolo to ai dai rami ne na Badala da nan katangar ta bi sai ta yanko ta nan cikin goren dutse wajen Aminu Kano Commercial College sai ta yanka zakai sai ta yanka sai ta yi nan wajen Mandawari sai ta zo wajen gidan Alhaji Ado dan dawaki ta nan wajen kwanar zage wajen hanga wannan mun katuwa kwatar ta hanga da sauransa ai asali Badala ce sai ta zo ta haɗe da kofar Wambai ita ce kofar Tuji to iyakacin a lokacin asalin kofar ce to shi ne su yi tsaraki sai ya karasa a wannan lokacin wannan kofofin shida
kun da kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku da ansarar tambaya kan kofofin birnin Kano yanzu a madadin masu ansa mana tambayoyin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da Profesa Tijjani Muhammad Daniya da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu.